إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل خلق الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والجزاء أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أيو الله سبحانه وتعالى قوديا دي قدر تامن حدوى أولا يمتي أولا فرفاجيا من البركة أيومنا بيرغ وتنا رجب shekara ta 1447 hijira ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wanda haka kin ya dace wa 25 din watan 12 miladiya na 2025 munasabar haduwar mu a wannan waje munasaba ce ta taya farin ciki da kuma sanya albarka game da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya arzu ta dare ga cikin ƴan uwa wanda za a daura auren shi a gobe da izinin Allah subhanahu wa ta'ala. Allah muke roƙo akan ya sanya albarka a ciki. Allah ya ba su ikon fahimtar juna. Allah arzu ta su da zama wanda yake nagartacce. Allah arzu ta su da zuriya tayyiba. Allah ya sa wannan abu idan aka yi shi a ce alhamdulillah gonda da aka yi. Dukkan wani tarka-tarka da wasu ababen da za su iya gittowa marar daɗi Ubangiji ya kare su daga wannan. Allah ya sa albarka a cikin abin da za a yi. ‘Yan uwa, abin da zan yi magana a kan shi ba zai kasa alaƙa ba da munasabar da ta haɗa mu a wannan waje. Shi ne bayani a kan abin da ya shahi aure. Wanda daga cikin gabbai da suka yi mahimmanci a cikin abin da ya shahi tahiyyar aure shine cewa da miji da mata kowanne ɗaya daga cikin guda biyun nan ya zuba wa zuciyar shi cewa wani aiki ne zai aikata na bautan Allah. Ashe aure idan mutum ya ɗauke shi a matsayin bautar Allah to wannan abu zai taimaka kwarai da gaske akan tahiyar abun sannan kuma da cin nasara da amfana da alherin da ke cikin haka nan. Amma idan zamanto wannan manufa ta kawar an dauki cewa dai kawai tunda dai ni ma dai yanzu na girma ga wani ma yayi ga wani ma yato ni ma ya kamata in yi wannan ba shi bane manufa na aure. Baya daga cikin manufa na aure idan zamanto mutum yana da gariza a cikin zuciyar shi ta son shugabancin ya za a yi shi ma dai ya wayi gari yana da iko akan wasu ya zamanto wannan shine manufanka wanda ba bai daga cikin manufofin aure. Kamar yadda bai daga cikin manufofin aure cewa kawai na yi shi ne saboda sabke wannan sha'awa da Allah ya dora mini kawai. Kina akwai ababe da dama waɗanda ya kamata mutumin da zai yi aure ya kiyaye su kuma ya san cewa menene niyyar shi game da abin da ya shafi auren nan. Mafi girman abin da yake wajibi a kai namiji ko mace a lokacin da aka zo bayani akan abin da ya shafi aure to da Allah a haƙurtar da zuciya a ɗora ta akan yi don Allah. Wannan zai sa abin yayi albarka, wannan zai sa a fahimci abin da aka yi ba wani abu bane ba waɗanda aka kallo daga wasu wurare. Saboda ka san daga cikin manhohin akwai wanda su kawai sun gane a wasu funafunai ana wasu ana aure ana rayuwa kaza a dalilin haka sai ya ce shi ma kai wallahi auren da ya shiga ran shi. To kaga wannan shi ma a manhohin aure ya kunta dama. Ashe manhohin aure ana yin shi ne dan Allah, ana yin shi ne don a samu lada, ana yin shi ne don a kiyaye mutunci, ana kiyayi ana yin shi ne dan a wanzar da al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wanda duka iya daga cikin ahdaf manhohin da ya kamata dukkan mutum da mutumin da zai aure ya zamanto ya sa su a cikin zuciyar shi wannan sai ya taimaka idan aka ya zauna lahiya wanda kuma dole sai an same shi daga kila tarafain kowanne ɗaya daga cikin bangarorin guda biyu a same shi daga bangaren mace haka kuma a samu wannan abun daga bangaren namiji ɗan uwa a dalilin haka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ja hankalinmu akan cewa mu yi aure jan hankalin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi akan ayi aure ba ana nihin bane kawai ayi aure kuma a takaita akan daya a duk lokacin da Allah baka daman da zaka ƙara budawa kai gaba to ya kamata kai gaba kar kai zaman dirshan shekara 10-20 da abubuwa suna tsayen da suke in dai Allah ya sa akwai dama to budawa zaka yi yanda aka kwadaitar da wannan nafarin haka aka kwadaitar da sauran da suke da alaka da shi kuma ubangijinmu shine mafi sani akan cewa musu wane ne da aka ya shar'anta shari'ar ubangiji tana cike da hikimomi shari'ar ubangiji tana cike da abubuwan da dan adam har ya gama rayuwar shi ba lalle bane iya hango wasu hikimomi na ubangiji a cikin shar'anta abubuwa abin da yake kan mutum mai imani namiji ko mace idan Allah da manzo suka zartar da al'amari kace sami'na wa ata'na innama kana qawlal mu'minina idha du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na mun ji mun bi wannan shine abin da ya kamata annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a cikin hadisin Abdullah ibn Mas'ud Allah kare yarda a gare su Abdullah ibn Mas'ud yake cewa kunna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama yace mun kasance tare da manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace wa nahnu shababan muna mu a matsayin matasa la najidu shay'a ba mu da wani aiki tsayayye fa qala lana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam Abdullah ibn Mas'ud yake cewa sai manzon Allah ya kalle mu yace sai yace ya ma'asharar shabab ya ku taron matasa man istata'a minkumul ba'ata duk wanda Allah ya bashi ikon mallakar ba'a daukan yaunin dawaniyar aure lahiyan kulawa da mace waɗannan abubuwa guda biyu duk wanda Allah ya bashi su manzon Allah yace falyatazawwaj kai aure haka wannan shine shawaran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa ga matasa kar ka zo ka zauna kana tawassuli lisahi masu tsawo saboda ana samun wani kaso daga cikin matasa da suke da irin wannan tunani kaga mutun yayi tsayewar dirshan ya dan samu abin da ya samu da ya kamata a ce yayi aure amma yana ga cewa a idan yayi aure talauci zai mamaye shi idan yayi aure zai sa kai shi cikin wayo Allah idan yayi aure zai shiga uku to yaya zai yi da kaza sai waɗannan tunani su zo su zagaye shi sai ya rika ganin auren a matsayin wani kalubale da wani tashin hankali da wata fitina ko wata jaraba wanda wannan kuma kuskure ne kaga kadai annabi manzon Allah ya ce musu man istata'a minkumul ba'ata sai ce falyatazawwaj duk wanda yake da wata sana'a komin karantanta shi al'amarin iyali da al'amarin ma da ya shafi arzikin dan adam wani abu ne da yake hannun ubangiji wa ma min dabbatin fil ardi illa ala allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha mazalla yace babu wata rai da zata bar duniya sai ta cinye arzikinta kakab babu wani dan adam face iya da jadwalu rizq tsari na arziki wanda Allah yake banta kowa da shi arzikinka daban arzikinta daban naka da nata kowanne da wanda Allah ya rubuta mishi dan haka in Allah ya arzuta ka da rihin asiri to kar ka ji tsoron aure saboda abubuwa kamar haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa fa innahu saboda shi wannan aure yace aghaddu lil basari shine mafi kamewa game da ganin dan adam kamewa game da matashi ba zai kalli ababen da za su gurbata mishi kwakwalluwa ba su gurbata mishi rayuwa su cire albarka a cikin rayuwar shi ba zai wannan ba mutun yayi aure ya iya amma leke-leke da kyallare-kyallare da hango can da nan bai kamu ba daga salula ne a keke da keke ne a zo a daure fada malam kaga ana sanyi mutum bai kasa komi ba amma sai hutu ya zamana yana kallon masu wucewa da masu zuwa da masu zawwa kaga wajibi ne ka kiyaye ganinka sai Allah kare ka ka kiyaye zuciyarka game da bujiran mata da abin da ke fitina ne sai Allah kare ka to amma ka dauki wayoyinka ka zuba wasu mawaka arna suna waka a tsiraici kana kallon wannan tsiraicin ko kuma a la'alla ma wasu ababen da suke irin na banza mutum zai rika sa gaba yana kallo kaga iya daga cikin mafi girman cutar da zata gadar maka kallace kallace waɗannan ababe abu ne wanda a duniyance ma an yi bincike yana kashe kwakwalluwa duk yaron da ya saba kallon batsa to wannan abu yana dishe kwakwalluwar dan adam to sai zaman to mata shine kai ga kana kai da kake faman ya zai ka samu sana'a kai da ake neman ya za'a ka habbaka abin da kake da kuma ka zo ka sa waya gaba ko kuma abin karara kana abubuwan da ba su ba kaga wannan zai dishe maka kwakwalluwarka sai zama to kwakwalluwarka ba ta badawa yanda ya kamata shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in yi magana guda to billahi sai ku kare rayuwarku kuna sharhi wannan magana kuna zaƙulo abubuwa ba ku gama ba saboda alherin duniya da lahira ya tattaru a cikin waɗannan maganganu yace fa innahu aghaddu lil basar sai yace kuma wa ahsanu lil farj shine abin da zai sa mutun ya kame ba zai kai zuwa ga aikata abin da yake ba fasikanci na lalacin zinace zinace a yau kaga yanda wani kaso daga cikin matasa suka lalace suka lalata rayuwarsu suke tsammahanin cewa haka din wata hanya ce mai kullewa har kaga mutun yana alfaharin fasikanci subhanallah Allah karimu Allah kare al'ummar musulmi saboda duk mutumin da ya aure kaga tunanin gariza tunanin sha'awa wannan abin ya wuce shi yanzu sai dai wata gaba kuma ta gaba wani abin na daban amma wannan an wuce shi to idan kai auren nan ahsanu lil farj zai baka daman kiyaye kiyaye gabanka ba za ka aikata abin da ke fasikanci ba wannan kuma namiji ko mace ka riga ce a ni wane ne a haba malam sha'awa ubangiji subhanahu wataala ne ya zuba maka ita a cikin jikinka yanda za ka ji kana jin ishuruwa ko kuma ka ji kana jin yunwa to haka wancan bangare shi ma haka yake namiji ko mace babu zancen wadatuwa ka ce kai kai za harkokin gaban kake haba baka isa ba haba malam kai kadai ka san wahalar da kake sha Allah kiyaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man lam yastati' ha babu ba'a ya zai manzon Allah bai kyale ba da irin su o'o da o'o duka manzon Allah ya bada shawara ce ga irin abin da za ku tunda dai babu daman da za a iya yin aure to shikenan ga gaba ta gaba manzala sallallahu alaihi yake cewa wa man lam yastati fa alaihi bisawm fa innahu lahu wija wanda baya iya wa sai ta azumi a dage ai ta azumi saboda azumi yana kare sha'awar mutum eh wannan habbakan da fitinar da jikin dan adam yake ji idan yana azumi wannan azumi yana taimaka mishi da izinin Allah akan cewa wannan sha'awar ya ji cewa ya dankwashe ta wannan iya daga cikin abin da yake wajibi a kiyaye a bangaren da ya shahi a zamantakewar yau da gobe kuma wannan shine abin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya karantar da mu cewa ga yanda za a yi Na'am kenan wannan hadisi yana karantar da mu cewa lalle dukkan mutumin da Allah subhanahu wataala ya bashi dama kenan ya kokarta ya hamzarta kari yayi kasa a gwiwa sannan kuma kari ya zamanto ya shiga wasu lissahi baya kare wannan rayuwa lissahi baya kare kuma yanda kake so ba lalle bane ka same shi eh kuma Allah kadai ya sa abin da ya rubuta maka na arzikin idan kace zaka jinkirta kanka cewa dole sai ka hada kaza ba lalle bane ba wannan abun ya hadu kuma sannan ga irin jinkiri da kama kanka abu na biyu da ya kamata ko kuma abun da yake kwadaitar da mu akan wannan gaba ta abun da ya shahi aure cewa lalle annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yayi kira akan cewa wajibi ne iya daga cikin abubuwan da addini ya kula da su shine abun da ya shahi aure hadisin Anas ibn Malik Allah kadir da a gare su yake cewa wasu mutane guda uku sun zo gidan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da suka zo yas'aluna an ibadatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam suna tambaya game da abin da ya shahi bautan Allah da manzon Allah yake a cikin gida falamma ukhbiruka annahum taqalluha lokacin da aka ba su labarin ga abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake a cikin gida sai suka ga wannan aiki a kamar aikin suna ga cewa ba ya da yawa sai suka ce a aina nahnu minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama ina hu ina manzon Allah saboda shi bayani akan cewa qad ghufira lahu haqiqa an rige an gahorta mushi kakab ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhara abinda ya gabatu da abinda ya jinkirtu duka an gahorta mushi faƙala ahadum sai ɗaya daga cikin waɗannan mutane guda uku yake cewa amma ana fa inni usalli al-layla abadan ɗayan sai yace kun gani daga yau ku rubuta ku ajje sallar dare qiyamul layli an nahara babu ranar fasawa kullum qiyamul layli zarrakai wannan ɗaya daga cikin su abin da ambata kenan sai yace shi abin da zai yi kenan babu zancen barcin dare wa qala akharu ɗaya kuma yake cewa ana asumu dahara wala uftiru ni kuma zan yi ta azumi ne kullum da rana tana kalluna bazan ci abinci ba wa qala akharu din na uku sai yake cewa ana a'tazilu nisaa fala atazawwaju abadan yake cewa ni kuma zan kaura cewa mata zancen aure to mun hannun riga da shi ba ni ba shi zancen aure bai taso ba saboda kan ma inje in ya shagaltar da ni akan bauta wa Allah wannan mutane suka wado dinan maganganu guda uku suka fito daga gidan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama faja'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ilaihim lokacin da manzon Allah ya shigo gida aka bashi labarin cewa ga abinda wasu mutane guda uku suka zo suka ambata fa qala sai manzon Allah yake cewa antumul ladhina qultum kaza wa kaza shin ku ne kuka ce kaza da kaza da kaza sai ce ku sani ama wallahi inni la akhshakum lillahi wa atqakum la ina muku rantsuwa da Allah kakaf in ku nahi ku jin tsoron Allah nahi ku kiyaye dokar Allah wannan kuma kaga manzon Allah ba ma sai rantsi ba abu ne wanda yake wadihul jali abu ne ahili sai yake cewa lakinni sai dai ni kinnan da nahi ku jin tsoron Allah mazala yace asumu wa uftiru ina azumi wasu kwanaki kuma ina cin abinci kenan ba kullum yake azumi ba kare an ba ma mutumin da yace zai azumi kullum amsa ko kenan duk tsoron Allah ka ba kai manzo Allah ba to mazala ba irin wannan azumin da kake ka sha maka lahiya sai yace wa usalli wa arqud ina yin salla wani kaso na dare wa arqud wani kason dare kuma in kwanta in huta sai yace wa atazawwaju nisaa kuma ina auren mata kaga wanda yace zai yi qiyamul layli har abada aka kwatanta mushi wannan ba da'a bace ga Allah ka dauki dare gaba ɗaya ka shashi kana bautar Allah a in kai wani kaso na bautar Allah wani kaso sai ka kwanta ka huta shi ma wannan hutun bautar Allah ne saboda inna li nafsika alayka haqqan gangan jikinka iya da haƙƙi a kanka mazalla da ya ba su amsa guda uku nan gabaki daya sai ce kuma ina auren mata sai ce dan haka fa man ragiba an sunnati falaysa minni dukkan mutumin da ya kauce game da barin hanya ta mazalla ce baya tare da ni shi ba daga ni bane ba kenan ba ni ba shi kaga abinda za ta kai mazalla ya ce ba shi ba kai kaga ba karamin matsala bace ba wannan me yake maka nuni cewa ita shi aiki na bid'a addini au addini musulunci bai da waje kawai abinda ke kanka in attabi'u illa ma yuha ilayya abinda akai wahayin nan shine ake so kawai abi kaga wannan chai zai azumi kullum wannan zai qiyamul layli dare gaba dai kullum wannan yace ba zai aure mata ba manzo Allah yace a'a ku dakata abin bai kai can ba bauta Allah ba haka ake yin ta ba ga yanda ake ta manzo Allah karantar da su amma mahallu shahid anan kaga ɗaya daga cikin su yace ba zai yi aure manzo Allah yace a'a ina yin aure duk mutumin da ya kauce game da barin sunnata wannan mutum manzo Allah yake cewa bai tare da ni to wannan shine abu na biyu abu na uku daga cikin abin da yake kwadaitar da mu zuwa ga cewa mu hamzarta a samu abokiyar zama a zamana za a samu nutsuwa al'amura za su zama to sun daidaitu mazala sai hali akan abin da ake cewa at-tabattul idan ka ce at-tabattul shine mutun ya kaurace wa aure ya bijire mishi kwata-kwata ana samu irin wannan namiji ne ya so ya auri wata misali Allah bai kadarta ba kawai sai ya zo ya zaman dirsha a ce ai wata ne ma zai aura kuma daga nan abin ya taba shi akramakallahu ardullahi wasi'a kasar Allah tana da yalwa wan nisa'u siwaha kathir mace wadda ba wannan da karasa ba suna da yawa daga ka dage kar ka zamanto ka dauki niyya ko harama na tabattul manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hani akan wannan ko ko mutumin da zai zo ya aure ashe auren nan da yayi abun malam sai a hankali wajen zaɓa wanda ya kamata su zauna ya saba lamba sosai aka gasa shi sai aka ga tare auren ya lalace sai ga shi cewa shi ma ya zo la'alla yayi zaman dirshan ana wane ya yana ce a shi zama ta matsoron sa yake sai ya ki aure akan haka nan wanda take suke da wani hali sabanin halin wanda ka aura suna da yawa haka mace a ce ta rasa wani sai ta zauna zaman dirshan ta kin aure ko kuma a tayi auren wani ta samu matsala sai ta zo tayi zaman wannan cewa ba za ta yi aure ba saboda ita mazan ma gaba ɗaya tsoro suke bata mazan sai a hankali ta rika hudun wasu maganganu da wasu ka'idodin da ma anzalallahu bidhalika min sultan to at-tabattul haramun ne hadisin Qatada yake cewa daga al-Hasan daga Samura daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam naha anit tabattul inji Samura manzo Allah yayi hani akan tabattul meye tabattul shine barin aure kaurace mushi kwata-kwata to manzo Allah yayi hani akan wannan Zaid ibn Akhzam ya karanta wannan ayar yake cewa Qatada ya karanta ta Allah yace wala qad arsalna rusulan min qablika waja'alna lahum azwajan wa dhurriyya haqiqa aka ce wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mun aiko da manzanni kahin kai sannan mun sanya musu matattaki da zurriya ashe sunnar annabawa ne kakab yin aure da haka baya halatta wani ya zauna ya ce ai shi ba zai aure ba saboda aure fidira ce haka Allah ya ga dama ya gina gangan jikin dan adam akan shi gaba na hudu auren na iya daga cikin sunnonin annabawa hadisin Abu Ayyub al-Ansari Allah ƙarin ra'a gare shi yake cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace arba'un min sunanil mursalin at-ta'attur wan-nikahu was-siwak wal-haya manzon yake cewa abubuwa guda hudu iya daga cikin karantarwar annabawa yace abu na farko at-ta'aqqur turare kamshi manzon sallallahu alaihi wasallam yake cewa daga cikin abin da yake burge shi a duniya akwai turare kuma iya da muhimmanci kwarai da gaske la sai ba a cikin rayuwar mu ma'aurata ka sha turare ta sha turare abin zai yi kyau sosai ba sai in za a huto waje ba za ka huto ka fefesa ka huto a gida ma a fesa a ji shi barata kuma ita mace dama a gida yake so ta sa turarenta aka ce wadda ta sa ta huto take bin hanya dan mutane su ji kamshi a gane cewa wacce fa yar ajin tabarkalla ce ga irin kalan turaren da take sawa wannan macen za a rubuta mata wani kaso na zina Allah kiyaye wanda kaga ko yau da yawa daga cikin mata suna da wannan ɗabi'a iya da kyau maza a kama jiki in za ta huto to ta sanya kalan turaren da baya tashi saboda turare kala-kala ne mazalla ya ce wan nikahu iya daga cikin sunnar manzanni gaba daya aure kuma wannan ayat da aka karanta a baya tana nuni akan wannan mazalla ya ce wasiwaku haka da aswaki a goge baki a caze shi ya zamanto an hudda duk wani datti da ke cikin shi wanda wannan shi ma a cikin zamantakewar aure iya da tasiri tsakanin miji da matar gaba ki daya kowa ya riƙa goge bakin shi fes kar ya zamanto za ta ɗaga baki ko zai ɗaga baki a riƙa jin wani hamami wannan yana kawo ƙyama ƙwarai kuwa yana daƙushe abin da ke tsakaninsu na so da ƙauna kuma yana kashe sha'awa ya ƙware da gaske shi yasa ai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yana daga cikin abin da har a rishin lahiyar mutuwar shi Abdulrahman kanin Aisha radiyallahu anha da ya shigo da aswaki sai Aisha ta lura mazalla yana kallon aswakin nan ta dauko shi ta kariya ta datsa ta gyara ta heke ta bashi ya sa a bakin shi in ta shigo gidan shi abinda yake fara yi aswaki in ya tashi daga barci in abinda yake fara yi aswaki a shekaka tsammanin cewa wai turawa ne suke wannan dama musulunci ne a riƙa goge baki kuma ba haƙora kaɗai za a riƙa gogewa ba dukkan wasu jawanin inda suke cikin baki goge su ake halishe da abin da ya tara goge shi ake yi amma wani haƙoran ma kawai ɗan gaba-gaban nan inda in ya ɗan yi dariya za a ga ba a ga wannan wani citon wani rake wani citon wata zogala can wani wane ne kawai nan inda zai ɗan ƙanƙare saboda ɗan ga haske-haske kowane lungu a sa a goge shi ba kiyaye gogo fes kai kai da kanka wani na sha'i za ka riƙa ji Allah to iya daga cikin sunnar annabawa haka iya daga cikin sunnar annabawa alhaya'u kumya mutum ya zamanto mai kumya musulunci ya karantar da mu kumya da sanin ya kamata da tattako a cikin al'amura a cikin maganganunka daga cikin ayyukan da za ka riƙa aikata daga banka ka zamanto mutum ne da ya san ya kamata kar ka riƙa tutiya da cewa kai baka da kunya ko kuma duk wanda ya taba ka zaka mishi rishin kunya alhaya'u shubatun min al-iman kunya wani kaso ne daga cikin imani ka zama to mai imani kuma baranta na mamaci to wannan duka iya daga cikin abinda mazalla yake cewa iya daga cikin sunnar annabawa abu na biyar daga cikin abinda yake kara kwadaitar da mu abinda ya shahi rayuwa ta ma'aurata kar a zamna hakanan zama haka nan yana aihuwar da banna yana aihuwar da illa yana lalata al'umma yana cire albarka a cikin mutane saboda babu yanda za a yi mutane su zauna musu yi aure ba baya yanda za a yi dole ne a yi aure saboda haka Allah ya ga dama ya gina gangan jikinmu a kai to rishin shi yana aihuwar da banna da yawa yana aihuwar da fasikanci da lalaci mai yawa a cikin al'umma a riƙa aiho wasu yaran da ba su san ba waye ubansu kaga shi matsala shi yasa yake cikin abubuwa guda biyar wanda duk wata ayar da ka gani da wani hadisin da ka gani a duniya kagab to yana magana akan ɗaya daga cikin abubuwa guda biyar ne daga cikin su akwai annasaru dangantaka kiyaye dangantaka kowa ya san waye uban shi daga wani gida ya fito wani daga cikin abinda addini ya kula da shi dan haka aka haramta zina ce to haka yake daga cikin sabubba wanda manzo Allah yake kwadaitar da mu akan cewa lalle mutun yayi aure shi aure sababi ne na samun taimakon Allah Allah ya taimaka maka ya agaza maka ya datar da kai idan kai aure Allah zai maka wannan ai da ka samu wannan hadisin Abu Huraira Allah ya kare da gare shi yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace thalathatun kulluhum haqqun ala Allah aunuhu yace mutane guda uku gaba dayan su haƙi suke da Allah ya dora ma kanshi cewa zai taimaka musu mutun nawa mutun uku na farko al-ghazi fi sabilillah mutumin da ya huta jihadi dan daukaka addinin Allah jihadi kuma daga da kowane bangaren shi huta ne kai saboda karantar da mutane huta ne kai saboda wa'azi huta ne na abin da ya shahi jihadin yakan maƙiya dukkan wani abin da yake amsa sunan wannan idan mutun ya huta Allah zai taimaka mishi Nabi Yusuf manzo Allah ya ce wal mukatabul ladhi yuridul ada mutumin da yayi mukataba bawa da suka rattaba hannu da ubangidan shi cewa in ya kawo kudi kaza ya intu to wannan shi ma Allah ya daukan ma kanshi alƙawari zai taimaka ma wannan mutumin na uku wan nakihul ladhi yuridut ta'affufa mutumin da yayi aure niyyar cewa yana so ya kame saboda kar ya aikata aiki na fasikanci na lalaci to duk mutumin da ya aure da wannan niyya Allah ya dauki alƙawari zai taimaka maka to miye na nawa miye na jan kafa miye na nuna cewa banna iyawa a kana iyawa kai dai abinda zaka duba karayu daidai karhinka mafi yawanci wasu lokuta abinda ke kawo matsala cewa sai na yi rayuwa irin na wani shikenan daga nan lokacin ka sa kanka cikin matsala yanda Allah ya rubuta wa wani arzikin shi daban kai ma naka arzikin daban ka dangana ka hakura ka rayu daidai yanda Allah yake a lokacin da Allah ya baka daman da zaka iya wasu abubuwa sai kai to kaga duk mutumin da ya aure yana nihin cewa yana niyyar Allah ya bashi kamewa to wallahi wannan mutumin Allah ya dauki alƙawarin sai ya taimaka mishi ashe matasa kar ka haramta wa kanka alheri kar ka haramta wa kanka wannan garabasa mai girma cewa Allah ya dauki alƙawarin cewa zai taimaka maka abu na shidda ɗan uwa musulmi aure karantarwa ce ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sannan kuma abin alfahari ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zamanto al'umma shi tana da yawa babu yanda za a samu yawaita al'umma dole sai ta hanyar aure wannan auren kuma in so samu ne a yi shi a cikin shekarun da ba su tahi da yawa ba saboda iya daga cikin manhohin tabbatar da yawaita jama'a a riƙa yin aure da wuri kar ka ce sai kin gama karatu kina can jami'a kina gwagwarmaya kar ka ce dole sai ka gama kaza da kaza alhali a yanzu ma idan kai ka da rihin asirin da zaka iya rike ta kai aure yanzu wanda ta yi aure a shekaru 15-16 aihuwanta ba zai zama ɗaya ba da macen da sai bayan 25 ta yi aure ta gama da ake kira kodewa a lokacin da za ta shigo lamarin aure kaga dole aka zo wajen aihuwar masu da yawa sai ta samu matsala amma tun tana yar shatak inta jikinta yana cikin hamzarin shi yawa amma dama kin gama abubuwa duka jikin yayi rauni to da kan zo aihuwa dole a rika samun damuwa Allah kiyaye hadisin Aisha as-siddiqatu bintu siddiq mai gaskiya diyar mai gaskiya matar mai gaskiya wannan sai Aisha kwarai kwa waya aballahu illa ala ababakari take cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da kunnanta taji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cewa an nikahu min sunnati aure yana daga cikin hanyata faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni wanda bai aiki da sunnata ba baya daga cikina mazalla ce wata zawwaju ku yi aure fa inni mukathirun bikumul umama ni zan nuna yawan ku a tsakanin al'ummomi gobe kiyama mazalla ce wa man kana za taulin falyanke duk mutumin da yake da dama to yi aure wa man lam yajid fa alaihi bisiyam wanda ya rasa abinda zai aure ta azumi fa inna sawma lahu wija'un azumi garkuwa ce da kariya ga mutumin da bai da aure ashe kaga aure dukkan mutumin da yayi shi to yana tare da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya salam yo me yake nema a rayuwa iya abinda ake nema kenan a ce kana tare da manzon allah mazalla yake cewa mi dumut yace an nikahu min sunnati hanya ta ce faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni wanda bai yi aiki ba da wannan sunnatawa yace bayar ta baya tare da ni kenan daga ka dan har hada abubun da ka har hada malam a ne maka mata kuma la'alla wannan shine dalilin mu kullun samun arzikin ka eh saboda arzikin da Allah ya mata zai biyo hannunka ne kuma kai ma ga wanda Allah ya maka sannan kun aihu yaro din shi ma nashi duka a cikin kwanti ɗinka zai rika zubowa saboda kai ne hamzatul wasl kai ne kake isar da abu zuwa gare su eh sai kai ta fanta ma kana ta abubuwa a dalilin arzikin su da yake zo maka arzikin Allah ne ba wani lissahi bane ba tun zai gama lissahin shi billahi zai baka isa ba sai abin da Allah ya rubuta maka abu na bakwai abin da ya shahi aure khairu wasilatin lil mutahabbina ita ce mafi kyawun hanya ga waɗanda suke masoya masu son juna kana son ta tana son ka ko to ku aure duk wannan gutsurutso mun ku bar shi eh wannan rabe-raben duka ku bar shi wani kiraye-kirayen salula wani message wani wane ne duka wahala ne Hadisi Abdullahi ibn Abbas yake cewa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa yace lam nara lil mutahabbain mithlu an-nikah yace bamu ga wani abu ga masoya in ba aure ba kawai ku aure yana son ki aure ki in dai da gaske yake eh ki ce mishi ya huto abinda samarin shaho ba sa so daga an ce ya huto to kaga kuma shikenan sai fara faɗa yake yaushe ma aka fara wannan a aka fara mi ta talazzuz bi kalamiha kana jin dadin hiranta kana makalkalewa a ce maka huto kuma ka rika ce a ai ba yanzu ba a yana tsawwa in dai kun fahimci juna ko ya huto ya huto kullum kawai eh ya yi ko manyan shi suka ce ai magana na gemu da gemu eh ba magana ta wasa ba kana ai soyayya suke yau shekara 2 shekara 3 haba ba soyayya ake ba tambada ake ba soyayya bace ba kuma hanya ce wadda za ta iya kai ku zuwa ga ƙetare dokar Allah kwarai kwa yanzu abubuwan da ake yi a cikin wayoyin nan tsakanin samari da ƴan mata Allah ke yi akwai matsala a bai faduwa akwai matsala shi yasa duk wanda yana so ya to hada su kullu musu aure ko ko babu daman da za a yi biki kawa kullu musu aure eh can su san inda rana ta fada musu matar shi ce mijinta ne halas ko hada eh shine manzon Allah yake cewa lam nara lil mutahabbaini yace mislun nikahi yace mu ga wata hanya ba mafi kyawu ga masu son juna in ba su yi aure ba shi yasa manzo yake cewa idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu sai ce fazawiju idan mutun yazo neman auren diyarka yana son ta tara san shi halas
addinin shi ba matsala, halin shi ba matsala. Amma na huduwa mu gani, mazalla ya raba tsakanin abubuwa guda biyu, tardauna khuluquhu, dinahu wa khuluquhu. Zaka iya samu wani haka masha Allah tabarakallah, amma dabi'ar shi da halayen shi ba su da kyau. Shi yasa mazalla ya hada su, addini da kuma dabi'un shi da sanin ya kamata shi. In aka mishi magana a gidansa yana ji, in baya ji to akwai matsala. Ka sai za akwai wanda matsala za ta iya tasowa, kaka fami shi sadu kowa ya mishi magana wallahi bai sauraron kowa, to wannan dan matsala ne kwarai kwa. Saboda akwai irin abin da yake tasowa a cikin rayuwa wanda suka isa da kai ne za su ce maka wani kaza za a yi, dole kuma ka hakurta zuciya ka kai wannan, to wannan kana ɗabi'ar hali mai kyau. Amma zama to kai ba mai hudi maka, duk a gama bayani kawai kai inda ka sa gaba kawai shi ne abin da za ka yi, a wannan kana da matsala. Kuma wallahi rayuwa sai ta lallasa ka, Allah kiyaye. Da haka dai masoya manzo Allah ya ce bai gan musu wani abu ba sama da aure. Abu na takwas, aure sababi ne na karuwan adadin wannan al'umma ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, sannan kuma da yawaitar musulmai. Ɗaya daga cikin sahabbai yake cewa ya ji da kunnen shi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cewa ala inni faratukum ala al-hawd, mazalla ce ina nan ina jiran ku a saman tafkin Al-Kausara. Wa inni mukathirun bikum al-umama, ni zan yi wa al-umma al-fahari da nuna cewa waɗannan jama'ar masu yawa al-umma ta ce. Mazalla ke cewa yana nan yana jiran mu, sai yake cewa ku yawaita aihuwa. Ba a samun aihuwa sai an yi aure, ba a samun aihuwa sai an yi aure. Sannan wannan aihuwan nan kar da a yi limitan shi, a iyakance shi game da wasu irin nau'uka na tunani irin na banza wanda ake nema a aro daga wasu al'umma a kawo cikin wannan al'umma mai albarka, al'ummar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nace kakki yawaita aihuwa yanzu zai tsufar da ke, ke aihuwan ki da kike umurnin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam da yace a yawaita aihuwa, ba abin da zai same ki. Gasar latija masha Allah malam jikin su ba su da wani matsala, saboda lokacin da ya kamata abin aka yi shi. Mace in ta fara aihuwa faka faka malam ta yi ta kare. Amma zaka duba aihuwan da ake yanzu, aihuwa ne irin na tsumulmula, ana jan abin da kyar. Wata an ta aihuwa sa ta sa shi sai ce to na biyu zo, shikenan ba wuya a fara samun damuwa, saboda jikin yayi rauni. In lokacin da kina da kwarin ki, lokacin ya kamata ki aihu, ki wuce wajen. In akwai ma abubuwan gina jiki da wani abinci mai kyau, kawai duk shekara da ɗan watanni ɗaya kawai wani ya zo, kwarai kwa ki dars, kina da lokaci isheshe ki kula, ki sa ido, ki tarbiya, kina da ƙarfinki a jikinki, yaro ba zai gagare ki ba da izinin Allah. Amma ki zo ki ta tsumulmulan aihuwa malam da kyar,
maganin kuma illa suke
gani. Ga magungunan da ake sha, al'adar ki ta rikice, sallar ki ya rikice, azumin ki ya rikice, ke da kanki bikir nutsuwa, ke da kanki bikir nutsuwa.
Ko a sa karya,
ko a sha magani, ko a sa karhe, ko a sanya wasu abubuwan da za su hana dai abin da ya shan zawadda, wani shugo matsala ne. Ki tun da wuri ki gama a wuce wajen hajiya, kake bata ma kanki lokaci. Amma jikinki ya yi rauni, juna biyun ya riƙa baki wahala, wannan yunkurin na aihuwa jikinki bai iya, ki tsuha. Amma kika tun kina cikin ƙuruce kike kare an wuce. To anan kuma akwai wani tunani da ake sa wa mutane cewa kun yawaita aihuwa, kun kasa metrizan yaran, kun kasa ɗaukan doka a hannunku akan yaran, kun bar su a saman titi suna gararamba, in kuka aihu da yawa yunwa zai dame ku wannan daga tunanin na banza umurnin da addini yayi akan aihu daban kuma addini ne shi umurni akan abada tarbiya duka abubuwan tare suke tahiya duk mutum musulmi yanda aka umurce ka ka aihu haka aka umurce ka kan ka bada tarbiya zamu zo mu ji da iya daga cikin alherin auren wannan aihu da zaka samu da tarbiyar da zaka bada barai to wannan iya daga cikin abu na tara aure akwai da'a da bada kariya game da tafarkin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yanzu yau a ce ga yaro ɗaya ya zo duniya yana karanta Qur'ani radiya billahi rabba ya yarda da Allah ne ubangiji ya yarda da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yarda musulunci shine addinin shi a ce wannan yaron daga tsatson ka yazo abun jin dadi ne abun alfahari ne abun yiwa Allah godiya ne abun azab da ruwa a ƙasa ne a sha to ba dade ba ba biyu ba ba uku ba hudu ba biyar ba adadin sai da ƙara ƙaruwa alheri kai da ƙara ƙaruwa duk abin da za su aikata na alheri ƙara kamar su saboda kai ne uban su ke ce uwan su ku ne sababin zaman su duniya dan me zaka takaita wa kanka alheri annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake a cikin hadisin mi'qal ibn yasar yace jaa rajulun ila annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala inni asabtu imra'atan ذات حسب وجمال وانها لا تلد افا اتزوجها wani mutum ya zo ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake ya rasulullah na samu wata mace ma'abuciya dangantaka famin su ɗan ajin tabarakallah ne a cikin gari wa jamalin tana da kyau amma matsalar ta ba ta aihuwa afa atazawwajuha ya ma'aikin Allah in aure ta mazallace mushi la mazallace mushi a summa atahu thaniya wannan mutum ya sake kuma ya sake fada mazalla fa nahahu mazalla ya sake hana shi ya sake ambata mazalla ya sake hana shi fa qala sai mazalla yace tazawwajul wadudal waluda fa inni mukathirun bikumul umama ku auri mata masu son ku masu aihuwa saboda zan yi ji daɗi game da yawan ku a gobe kiyama ashe kaga abu biyu mace ta zamanto mai aihuwa mace ta zamanto tana son ka karka ce a ku ne yanda za a yi ku ne a ɗarmu armin dai kakai wannan in mace ba ta son ka kaka aure ta ka cika wa rigar ka isa kai gaba amma saboda kai dan kwawa ne kawai ka naci ta ce batta su amma abin hi gagara Allah kiyaye ka ce sai an yi wani hakka ga yana zuwa wajen ɗan sihiri da ɗan tsubbu wai ya za a yi dai abin haka nan ma a samu dai a karkato hankalinta wallahi sunan ka dan wahala kuma ba ka yi aiki da karantarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba abu na goma aure yana daga cikin ababen da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ambata cewa lalle dukkan mutumin da yayi shi to ya kare kai shi game da abin da yake hallaka ya kare kai shi game da abin da yake fitina kamar da hadisi ya gabata a baya abu na 11 da aure ne dan adam yake samun mafi girman nau'in bauta na Allah da kusanci ga Allah subhanahu wata'ala hadisin Abu Dharr al-Ghifari yace anna nasan min ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallama qalu lin nabiy sallallahu alaihi wasallama ya rasulullah wasu mutane daga cikin sahabbai suka ce wa manzon sallallahu alaihi wasallama suka ce ya rasulullah zahaba ahlu ad-dusuri bil ujuri yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim qala awalaysa qad ja'ala Allahu lakum ma tasaddaqun inna bi kulli tasbihatin sadaqa wa kulli takbiratin sadaqa wa kulli tahmidatin sadaqa wa kulli tahlilatin sadaqa wa amrun bil ma'ruf sadaqa wa nahyun 'anil munkari sadaqa sayace wa fi bud'i ahadikum sadaqa wannan shine mahallin shahid wasu taron jama'a al-suffa suka kai kukan su wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama cewa ya maki Allah masu kudi sun tayi da lada gaba daya suna sallah kamar yadda muke suna azumi kamar yadda muke suna sadaka da abinda ya doro akan bukata na dukiyar su muku mun muda mazalla ce ai ku aje hankalin ku kuma Allah ya samu ku abinda za ku yi sadaka mazalla ce ku ce subhanallah ku ce Allahu akbar ku ce alhamdulillah ku ce la ilaha illallah ku yi umurni da kyakkyawa ku yi hali akan mumuna wannan duka a matsayin sadaka yake mazalla ce kai wa fi budu'i ahadikum sadaqa dayan ku yaje wa iyalin shi yayi kwanciya aure da iyalin shi a matsayin sadaka yake za a bashi lada to mazalla je hudi musu haka sai ka ce ya rasulullah ayati ahaduna shahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun yanzu dayan mu zai biya bukatar shi kuma a bashi lada sai mazalla ya ba su amsa yake ce musu ara'aytum law wada'aha fi haramin akana alayhi fiha wizrun wai yanzu inda sha'awar tashi yaje ya sabke ta a cikin abin da Allah ya haramta mushi iya da zunubi ko bai da iya da zunubi kenan amsa ta huto mazalla ce to fa kadhalika idha wada'aha fil halal kana lahu ajrun kwanciyar da mutun zai da iyalin shi bukatar shi zai biya amma kuma iya da lada akai babu abin da yake addini dadi to kaga wannan ya kai matuka na ya hamzartar da kai akan cewa ka dage ka zamanto in Allah maka rihin asirin da zaka yi aure mala kai aure wannan kewaye kewaye duka bar shi bai da wani amfani abu na 12 aure yana daga cikin abin da yake sa dan adam ya horin ciki malaka hutu arka ce wallahi ya garka alhamdulillah alhamdulillah daga ciki aka tuko ka aka dora ka aka maka abubuwa na jin dadi da annashuwa wallahi malaka ka rika jin zuciyarka kaman ta tashi horin ciki shi yasa in ka tashi aure wallahi ka nemi mace mai hankali
Allahu akbar
ka nemi mai hankali wanda ta san abin da ya kamata duk abu na horin ciki za ta rika dora ka wallahi ka rika jin ka kai ma mai martaba ne kai ma
Allahu akbar
eh baka gaji sarauta ba amma za ka rika jin ka kai ma mai martaba ne a gidanka saboda za ta maka abubuwan da zuciyarka za ta yi dadi
san ganta na san
eh shi sai mazalla da ba ya ce alwadud alwaluda wa take san ka
gaskiya
amma yanzu kaje kake musu wata wadda ba ta san ka kace kace ai ku dai a lallaba dai haka nan babu a kullu auren wallahi kai da kanka zaka ce a'a saboda za a kai matakin da duk abin da za ta yi ya za a yi ta saka ka fusata ka ji ba dadi haka ake ba da labarin wani matar shi wata ran tai abin kirki sai ke ce wacce inda haka kike kin ga da rayuwar mu ta yi dadi ta ce aka ce maka ban sani bane ba kawai na ki banna yi ne ta yi wata yi ne da a sha wahala to aure in ka bi karantar addini wajen zaben matar to dadi ne amma daga ka kauce shi kenan falan ma zagu a zagar Allah kuluba ku kawai kai ba sai kuma gehe Jabir ibn Abdullah yake cewa Allah kadir da gare shi yace halaka abi babana ya rasu Abdullahi kenan wa taraka sab'a banatin aw tis'a banatin ya bar yara ƴan mata guda tara yace fatazawwajtum ra'atan thayyiban sai na aure wata mace bazawara fa qala li rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah tsira da amtalar sa fata gare shi sai yake cewa Jabir yace tazawwajta ya Jabir yace Jabir aure kai فقلت نعم نتي ايه يا باكي الله مزال اوري ني دال انا بيجي كانت دكاي irin masu dimin zuciyar nan zuciya ba kogoro ni wane zai aure bi fadi ma ba ni kene ni ba kwabo da rayuwar shi wata gaba ta kullu daga nan abubuwa da na rashin fahimtar juna su ka duba kaga Jabir yayi aure da shi da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suna cikin garin Madina gidan su mazala me kike mashallah tambaye shi take ta zambon shi ta ya Jabir Jabir aure kai fa qultu na'am nace eh ya ma'akin Allah kenan mazala bai sani ba
gaskiya ne
in ana cikin gari ɗaya da manzon Allah akai aure manzon Allah bai sani ba kai waye zaka ce sai hudi ba in aka akai sanarwa in Allah ya sa sanarwa ta kai zuwa gare ka shikenan yanzu akwai wanda ho yaji ce na ki banna zuwa ai bai hudi mun ba da zama ba mun hadu da shi ba yayi munci ko kai baka mantuwa murdawa da uzuri karin kwata zamanta kewa mu saboda jahilci gashi nan dai mutun yayi aure a cikin Madina manzon Allah bai sani ba sallallahu alaihi wasallam فقال سيما ذلك تنبين جابر بكرا أم ثيبا جابر بدروك أولاكك بزورا قلت بل ثيبا يتي أماكي الله نا أولي بزورا وزالة يتي فهل جارية تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك يتي جابر إناما بدروا كمتواسا ta maka wasa ha murike da kyau ango ana wasa ana wasanni tsakanin miji da mata yawa ba cibiya wace mata ta muzurrai da nuna cewa na isa da nuna cewa ni kaza ne a bala watu dhahikuha mazalla ce kasa ta dariya watu dhahikuka ita mata saka dariya ta saka horin ciki ta saka horin ciki wallahi ce me yasa baka aure ba zawara ba wannan ba budurwa ba kaga ashe aure yana sa mutun ya zama to a cikin halin walwala idan ka aure wanda ya kamata to da izin Allah horin cikin ka zai rika hawa kuma wal aksu sahih wanda ya aure sabaninta abu ne sanan ne mutane yazo yana tsawon a ce daga ciki aka tabo shi an ce wani alkali mata shi ta mare shi yana zawwa inda ake alkalanci aka ce ga wani ya mare mata shi ya ce kasan shekara goma laihin wani ya hau kan wani mutum ya duba gaskiya idan kai haka tabbas abin alherin shi zai kuma zuwa gare ka ka samu mace mai hankali kamar da ita ma macen ta samu namiji mai hankali kake samu dan kamun iska ya ta wasan guguwa da ke wanda za a yi rayuwa na ilimi rayuwa na addini rayuwa na jin daɗi rayuwa na walwala Jabir anan yake cewa faqultu lahu na cewa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bayan ya bani wannan shawara sai ya ce inna abdallahi halaka babana ya rasu wa taraka banatin ya bar diya mata wa inni karitu an yake cewa an aji'ahunna bi mislihinna hei na kyamace in zo musu da wata irinsu ita yarinya su yara kaga sai a ta shagulgulu ya ce sai na auri wannan bazawara saboda ta san makamar rayuwa a yi ta haƙuri da sauran abin da ya samu sai mazala ya ce barakallahu laka Allah ya maka albarka aw qala khaira ko kuma mazala ya faɗi wata kalma ta alheri kaga ashe yana daga cikin abin da yake sa ɗan adam walwala shine abin da ya shahi aure kuma wannan auren fa haka ƙara shi yake ƙara maka walwala saboda a lokacin ka hudda ma kanka duk wani ɗauri ko ba gane ba ka huta daga cikin kunut in kin munana to ga wannan ta kyautata kuma kowace tana ji abin fa yanzu ilirgai-rigai ce wafi zalika ne falyatanafasul mutanafisuna amma ita ɗaya ce to sai yanda ta yi an kai hushin ma lokaci ya kuma kana ba ta hakuri ka daga kin san bishi kane bane ba abin da yake ba haka nan bane ba amma an ka doro akan abin da ya kamata yawa to karin auren ne yana kara maka walwala maza ku dauki hannu wallahi kar ka kashe kanka da kanka kaga mutun ya dishi ai batta iyawa ubangiji subhanahu wataala da ya halicce ka yace fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'a shi Allah ya san ku suwa ne ko ba gane ba shi namiji ba kalas din mace ɗaya bane ba sai dai biyu uku kuma kowa zai ji dadi ita ta ji dadi sauran abokan zaman su ji dadi kai ka ji dadi iyan su ji dadi kowa ji dadi lakin idza taqayyatta bi wahida ko da yake wannan karatun bari mu bar shi ne a kai karaje wasu abubuwa su bi ba abu na 14 iya daga cikin muhimmancin da aure yake da idan kai shi Allah in yi arzuta ka da iyali wannan diyan za su zama to maka taskancaccen lada ajajje a wajen Allah subhanahu wataala yau sai aure amma ka mutu in ka mutu kawai ka mutu kenan ka mutu asar in ka duka komai ya mutu ya zamanto ka mutu amma ka bar baya da kyau manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a cikin hadisin Abu Huraira idza matal insanu qata amaluhu illa min thalathatin idan mutun ya mutu aike shi gaba daya ya yake sai ta hanyoyi guda sadaqatul jariya sadaka mai gudana aw ilmun yuntafa'u bihi ko ka bar wani ilimi ana ta amfana aw waladun salihun yad'u lahu ko kuma ka mutu ka bar dan kirki yana maka adda Allahumma ighfir li abi Allahumma ighfir li ummi wannan sai aure to dan za ka rika bata maka kanka lokaci ayyukan ibadar su ha yana iske ka gaskiya hatta da karanta qur'ani da bayyana muhalli game da abin da ya shahi mamaci kaga misali fidau bid'a ce ba addini bane ba in ka dauki dukkan wani abin da za a karanta mamaci wani yasin wani wane ne hadisan da suka zo a kai la yuhtajju biha ba ka hujjar su to amma danka in ya karanta qur'ani kana da kamashin wannan ladan akan ka mutu karkashin wa laysa lil insani illa ma sa'a suka ce ai shi al waladu salihu min sa'i abihi eh shi da yana daga cikin aikin uban shi duk abin da yayi in ya karanta qur'ani za a baka lada kana kunta cikin gaban ka da haka mutun ya aihu daiwa kuma ka basu tarbiya ka tsaya kai abin da ya kamata Allah taimake mu abu na 15 suka ce shi aure kamar wata rayuwa ce ta biyu azwaju umrun thanin min alhasanat ka mutu amma kuma kamar kana rayu saboda ayyukan alheri suna iskoka ayyukan alheri suna iskoka hadisi Abu Huraira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa innar rajula la turfa'u darajatuhu fil jannati fayaqulu anna li anna hadha fayuqalu bi istighfari waladika laka za a daga darajar mutum a cikin aljanna ana daga shi ana daga shi ana daga shi ina cewa kai jama'a idan na samu wannan kuma shi ya san da ya mutu bai bar irin wannan aikin ba sai ya ce ai da ka bar duniya diyanka suka yi ta zuba maka addu'a suka yi ta zuba maka addu'a suka yi ta zuba maka addu'a shi yasa addu'ar da ga mahaifi ko mahaifiya garanti ne ta yi addu'a duk wani malami wannan garanti ne to ƴan uwa abubuwan suna da yawa abin da ya shahi kuɗaitarwa zuwa ga abin da yake da alaka da aure shi dai ibada ne duk wanda ya dauke shi a matsayin ibada to tabbas wannan mutumin zai rabauta an samu wani abu mara daɗi a ciki sai a jure ayi haƙuri wannan kuma sunnar rayuwa ce kai ma a karan kanka da kanka kai kadai a kanka da kanka dole sai kai haƙuri da kanka za ka yi wani abin da za ka ji haushin kanka bai kamata kai kaza ba kai to kuma ina ga mutum wani na daban wanda ya zo ya ce za ku yi rayuwa tare da shi kuma ita ma rayuwa ta keke da keke rayuwa ta aure kaga dole sai an yi haƙuri fatan mu Allah subhanahu wataala ya sanya albarka a cikin wannan aure Allah subhanahu wataala ya sa ai lahiya kare lahiya ubangiji ya arzuta su da zuriya tayyiba ya arzuta su da fahimtar juna da zama nagari insha Allah ga malam a bangare na dama ga mala bangare na hagu sannan kuma ga baban mu Sheikh Malam Musa Ibrahim hafizahullahu warahu sannan kuma ga Malam Abdullah Abdullah musamman wa zai zo da sa Malam Abdullah faddala.